Jendela Bahasa Pernipa.
Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da kasancewa cikin wannan shiri na hangen dala, shirin da kan yi duba kan batutun da ka zama tarnaƙi ga ci gaban demokradiyyar ƙasar nan, bayan da baiwa 'yan siyasa damar tofa albarkacin baki ƙarƙashin sashi na 39 na kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. Sunana Muzammil Ibrahim Yaka, sai da zan jarar gamar wannan shiri, wanda kuma a tare da ni akwai abokin aiki
Abdulkadir Yusuf Garzo.
Cikin yadda Allah da taimakonsa ne shirin zai zo gare ku. Abdulkadir, barka da
to, barkanka dai ya yanayin aikin.
To alhamdulillah, an sha hangunci.
Eh, an sha hangunci kamar yadda kake faɗi
ko da yake. Sai da muka lallaba ka fito aiki. To Allah ya sanya alkhairi.
To amin.
Ka san mun aurar da mutane da yawa. Su Abdulkadir Sunusi Adam, su Adamu Suleiman, su kai kanka.
Ni kaina da gungun ba.
Ga su Baraka Bashir, ga Asma'u Muhammad Sani, ga su Abba can bangaren computer.
Eh, Abba ba.
Eh, duk suna da yawa wallahi, ga injiniya ma. Duk dai Allah ya sanya alkhairi.
Amin amin. Allah kuma ya ba da zaman lafiya.
To amin amin.
Da kuma abin da lafiya za ta ci.
A dan rika rikan leda ana kaiwa amarya fa, sai da.
Ai, ana yi ko da yaushe. Ita ma ta san hakan yanzu da take jin kama.
To Allah ya sanya alkhairi.
To amin.
Wai mu fara da batun shari'ar koli. Ina nufin kotun koli, Supreme Court.
To, bar magana kenan.
Ka san shari'a ce da injiniya Abba Kabir Yusuf ya kai karar gwamna Abdullahi Umar Ganduje kotun koli domin a tabbatar masa da cewa shi ya ci zabe.
Eh, bisa da awar da cewa zaben da aka gudanar na baya-bayan nan da aka yi na gwamna shine ilashe wannan zabe.
To bayan kotun sauraron korafe-korafe ta kori shari'ar nan, ma kotun ɗaukar ƙara ta kori shari'ar ƙarshe, dai an je kotun Allah Isa ta koli,
wanda ita ce za ta yanke hukuncin ƙarshe.
Eh, ka san tana da alƙalai guda 7 ne, wanda su suke zama su duba, kuma ciki har da shi CJN, wato Justice Tanko Muhammad.
To ka san dai a yau ne ita kotun ta bayyana cewa za ta yanke wannan hukuncin da ta dade tana ana dakonsa, domin kowa isan menene matsayinsa, gwamnan Kano ne a matsayin gwamna ko kuma injiniya Abba Kabir Yusuf shine a matsayin gwamna.
To sai dai gabanin nan, ka san shari'u na gwamnoni wajen 7 ake a yau.
Eh,
jihohi wajen 7 daban-daban. Wannan yasa kamar yanda suka bayyana tun da farko cewa kotun ta cika makil da magoya bayan gwamnoni da masu kara.
Kowa ya zo ne domin ya nuna goyon baya ga tsagin da yake goyon baya.
Duk da dai cewa Abuja aka yi abin, amma al'umma sun cika tab an cika kotun.
Gaskiya ne, duka dai wannan dai soyayya ce take sawa su je domin su ga yadda shari'ar za ta kasance.
To wannan ta sa a yau kotun koli ta bada sanarwa cewa ta dage daga Litinin din nan, ta maida ta Talatin nan.
Eh, domin kowa ya san menene matsayinsa a waɗannan jihohi.
Sannan kuma kotun ta ƙara bada hujja cewa dalilin da yasa ta dage daga Litinin din zuwa Talata, ɗaya daga cikin alƙalan ba shi da lafiya, saboda haka dole a bada lokaci domin a sama masa lafiya.
Eh, ka san wannan abu ne da ya shafi kotu. Ita ta ga cewa mahimmancin sa ya kamata a ce an ba shi dama shi ma domin ya tofa albarkacin bakin sa ganin yadda ake gudanar da shari'ar.
Ka san daga cikin jihohin da ake shari'a sai akwai jihar Imo, Bauchi, Plateau, Benue, Kano da kuma Sokoto.
Dukkanin su bayan kammala zaben gwamna da aka yi, waɗanda basu gamsu da yanayin yadda zaben ya ba, sun ta kai korafe-korafe cewa an soke wannan zaben ko an tabbatar da su a matsayin su suka lashe zaben. To tuni dai bayan fitar waɗannan dage ƙarar da aka yi, su ma 'yan siyasa ba bar su a baya ba wajen tofa albarkacin bakin su, kama daga jam'iyyar PDP har zuwa jam'iyyar APC.
Kana yi mun magana akan Gambolia Jain kenan.
Matakin honorable. Mai matsakaicin dattijin.
Eh, gaskiya ne.
Kamar yadda yake ta ambata ko da yaushe yana cikin matsakaicin dattawan arewa.
To amma dattijin nawa kare ne?
To shine dai tambayar da ya kamata mu mai kenan.
To bari mu jira
ai. Dattijin nawa kare ne ko kuma dattijin matsakaicin arewan ne?
Muna kira ga mutanen jihar Kano da 'yan kishin kaza da 'yan kwankwasiya a tashi yau gobe da azumi na nafila, domin Ubangiji Allah ka bamu nasara, Allah ka kwato jihar Kano. Ubangiji, wannan abu da muka sa a gaban mu, Allah ka tabbatar da alkhairi, Allah ka sa a yi lafiya, a gama lafiya. Kuma muna jan hankali da 'yan kwankwasiya, duk idan nasara ta same mu, a tashi a yi alwala, a yi nafila, a gode wa Ubangiji. Idan aka san haka aka samu, a tashi a yi alwala, a gode wa Ubangiji, domin Ubangiji ya ce idan ka samu ni'ima ta ka gode mun, idan ka samu aka san haka ma ka gode mun.
Sai mai sauraro ya ce kamar ka tsorata da shari'ar da za a yi kenan.
Magana nake ta 'yan kishin kasa, a nan nake so in aika wa da mai girma gwamna sako. Mai girma gwamna, bisa zargi da muke fa, har kai ilimi fa, kai mata yankan kunkurin bala, domin da ilimi ne a gabanka, ba za ka Bonanza University ana cin karazi ba, wannan abu rukurkushe ilimi ne. Yau ka je ka kalli makarantun jihar Kano gabaki ɗaya, yala yau an koma makaranta gabaki ɗaya, amma wata makaranta bisa zargi babu kwano, wata babu CD, jaridi wata babu des
kawo misalin makarantar da babu wadancan abubuwan da ka lissafa
alhaji kai ba dan jarida bane
kai da ka zagaya ka fada mana
naki na gaya ma makarantar ka je ka zagaya mana ka kirkan kutudin garawa alhaji jahar Kano tana buƙatar saiti jahar Kano tana buƙatar canji yau idan ka dubi yanda mal mai girma gwamna yi watsi da harkar lafiya idan ka dubi inda aka yi watsi da harkar environment development babu alhaji babu taimakawa wa yaran mu matasa babu harkar lafiya tayi karanci a jahar Kano mu fa matsakai san da tawa ne duk abin da zamu faɗa sako muke aikawa da mutanen jahar Kano mu da mun bayan Allah ne ya tsarkake ku mun iya karbar kaddara fara mun iya karbar baka
idan dan al'umma kuke ku aje makaman ku ku zo ku mara gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje Bayaman
dan 9 ga wata muka zabi aka kada shi da ƙuri'a 26650 da wani abu bai yadda da kaddara ba kaman inda muka kaddara
a ƙarshe wa hukumar zabe ta ayyana a matsayin gwamnan Kano
wannan kuma sai ka je ka tambayi duniya
kai ma ka faɗa ai ka san
zaman al'umma jahar Kano dai injiniya Abba Kabir dan Yusufa suka zaba
yanzu shine akan kujerar gwamnan Kano
wannan zaka ga abin da Allah zai yi goben Allah ya yarda muna sare muna kikkiawan zato in Allah ya yarda gobe yanzu insha Allah zancan ba haka yake ba
to kaji honorable Gambole ya ja inda wannan ra'ayi nasa
Muzamil ka san yau kulamba biyu na ƙasa ya zo nan Kano
kada ka ce mun Professor Yemi Oshibanjo
ya zo domin bude wadansu ayyuka da shi gwamnan Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje gudanar
kana magana ne akan ka san akwai flyover ta Murtala Muhammad ina nufin titin Murtala Muhammad wacce aka sawa suna Alhaji Aminu dan tata yau mataimakin shugaban kasa ya bude ta sannan akwai gadar kasa ta kofar ruwa wacce aka sa mata suna Alhaji Tijjani Hashim ko kuma Rigayi Tijjani Hashim
tsohon galadiman Kano
wacce aka yi ta akan naira miliyan 300,000
to idan baka manta ba ko mai sauraro ba su manta ba kusan wannan gwamnati ta bada cewar saboda cinkoso da ke waɗannan guraren yasa gwamnatin ta kirkiri cewa ya kamata a yi gadojin sama to dai yau dai gashi dai a iya cewa dai gwamnatin an bude waɗannan ayyuka
ka san bayan wannan kuma an dasa harsashin gidin cibiyar nan ta maganin kansa a can Gwargiginyu da mataimakin shugaban kasan ya halarta wanda kuma gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje za ta
yi ka san duka waɗannan ayyuka ne da gwamnatin Kano ta riga ta yi su waɗansu kuma take kokarin tabbatar da su
ka san a jawabin mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ce
this place has the biggest market in West Africa with a lot of commercial institutions and commercial activities
na gadar Murtala Muhammad way daga gwamnatin baya suka gaje ta kuma an fara da kaso 25 amma yace yan kwangilan ba su da aiki ba sai da suka ba su sama da naira miliyan 500 sannan suka ci gaba da aiki
in ba kamanta ba wannan an ta dambarwa akan wannan gada tunda cewa gwamnatin baya ce ta dauko wannan aikin su suna ganin cewa ana ta kiraye-kirayen cewa ma kamar gwamnatin ma ba ta so ta ci gaba da wannan aiki saboda cewa sabanin da ke tsakanin gwamnan Kano da shi kansa tsohon gwamna injiniya Rabi Musa Kwankwaso
to shi dai gwamna Ganduje ya ce sun yi wannan ne domin la'akari da yadda gurin ya take matakar muhimmanci kasuwa ce da babu irin ta ka san anan sabon gari take
eh haka shugabannin mu ya kamata a ce a koda yaushe suna yi ganin cewa idan wannan gwamnati ta dauko aiki ba ta karasa ba to ya zama da cewa idan wata gwamnati ta gaji mulki a ce ta karasa wannan aiki
to agree to come back to the site
to ka san shi ma mataimakin shugaban kasa Professor Yemi Oshibanjo shi ma ya nasa jawabin a wannan guri lokacin da yake kaddamar da wayannan ayyuka ko kuma lokacin da yake bude wayannan ayyuka
And I want to congratulate you, Your Excellency, and all the people of Kano on this major achievement, major infrastructural achievement.
Ya taya al'umma jahar Kano murna bisa wannan ayyuka da yace sun samu, wanda yace hatta gwamnatin su ma su suka fara wannan aiki, kuma matukar ana yin irin waɗannan ayyuka a Najeriya, to za a samu ci gaba.
Idan ka duba batun nasa kusan suna kan hanya, dama abinda ƴan siyasa ko kuma ce abinda al'umma suke so su tsammata kenan. Idan an ce an zabi gwamnati, to ya zama da cewa ayyukan da al'umma ko matsalolin da al'umma suke ciki a ce gwamnati ta na kokarin fitar da su daga cikin wannan matsaloli.
Wannan ta sa shi Professor Yemi Oshibanjo lamba biyu mataimakin shugaban kasa yace hatta gwamnatin ta shugaban kasa Muhammadu Buhari ta kashe kuɗi wajen trillion 2 da biliyan 700 wajen yin ayyuka su ma a Najeriya.
Wannan lokaci ne zamu iya cewa zai bamu damar yin haka ba wai fitar da kuɗin kaɗai ba a gudanar da ayyukan su ne.
To kasan da kai magana gudanar da ayyuka wannan ta sa Aminu Muhammad Adam Gwale ya garje wannan filin ya cewa ina ai demokradiya san duk da wannan ayyukan da ake cewa ana yi shi a gurin sa demokradiya ba ta aiki.
To bam san dai me yake so ya faɗa ba to wannan duk ayyukan da ake yi a ce ba a yin ayyuka yadda ya kamata ko demokradiyar ba a samun roman demokradiyar
waka dai a bakin me ta tafi dadi
to bara mu kyale ku da shi
Najeriya yau shekara 21 da komawa ta farkin demokradiyya wanda tunda aka kafa kasar demokradiyyar ba ta dadewa irin wannan karan ba domin shekara 21 da ta wuce an yi a kori soja to amma kuma matsalar da aka samu sai kuma yanzu an kori soja yan jari hujja da jari hujja kuma sun makure siyasar
kamar yaya
to na ko dai ka dauki zaben da aka yi na 2 ga watan Disamba zaben ƙananan hukumomi da aka yi ai kaga al'umma su suke fitowa su zaba abin da suke so abga mata ta zabe AD mata ta zabe a jihar Kano sai su cikin kansuloli wanda kuma haka kamar Hadeja a lokacin da APP din da PDP suka yi murjin kyautawa MDJ mai Fatanya suka dauko suka zabi chairman din su da kansulolin su amma yan jari hujja da suka zo gaba ɗaya local government din sai suka yi scraping din ta wanda kuma a ka'ida ita ga gwamnati hukuma ce wanda take da kusanci da talaka zaga ya akwai kasashen da zaka ga babu jihohi irin su England irin su Russia amma a fukanin hukumomi kuma abinda zai kona maka rai yan sai ka shiga kauyuka ka je ka gani inda ka san ko yan gudun hijira ai bai dace a yi musu wannan abun ba
mai hujjar Aminu Muhammad
daga nan ce nan din nan dai har yau ba a fita daga maganar matsalar ruwa ba hanya idan ka shiga kauyuka sai ka tausaya musu kuma hakkin su ana karba an ki ayi kuma misali masu mulki su fa sani wanda aka zo wannan Allah ba zai kyale ba wani abu kuma da zai baka mamaki tsarin demokradiya jam'iyya ita ce gaba da kowa to amma sai ka ga waɗanda ba su wuce ma a ta su zo an ake ka ba an ce su za su shugabanci jam'iyya kuma ita jam'iyya kamata yayi yanda aka ce takara ko ta council chairman zuwa governor zuwa shugaban kasa akwai wata ka'ida da aka kawo sai mai wannan ai jam'iyya ce ma ita kamata an ai mata wannan
ai misali zaka ga kuma duk wani shugaba na jam'iyya zaka ga akwai wasu ka'idoji da ake cewa sai wannan shugaban ya cika sannan yake zama shugaba
to ai mafiya yawan shugabannin su kansu ma in ka dube su ai ba su cancanta a ce su kilci kansu ba kuma su ma talakawa suna da laifi siyasa ta koma iyayi in dai ba wata A B kaza kaza ba za a yi ba to kaga mutane ana cikin abin nan amma kamata yayi idan PDP APC sun zo sun yi abin da suka ga dama sun dauko yan baran da su ku dauko wata ko ka da su shine demokradiya
su dauko ta jam'iyyar ki
to sai kuwa to da wannan tsarin da ake wannan yanda ake wa mutane gashin ungulun mahaukaci ai ko lokacin mulkin mallaka ba ai mutane haka ba domin tura mulkin mallaka ba su hana al'umma ilimi ba
to kaji Aminu Muhammad Adam jagoran yan hamayya na karamar hukumar Gwale
to kaji dai kalamansa
eh kware ku Allah ya kyauta
to amin dai to daga kalaman Aminu Muhammad Adam din sai muka dauki kalaman Hajiya Rabi Shehu Sharada wadda ta shigo mayar da martani ga kalaman shugaban jam'iyyar PDP na jihar Kano Rabi Suleiman Bichi
kana magana ne kan kariya da ya ba jam'iyyar PDP da cewa shugabancin sa yana nan ba kamar yadda aka cewa din su ya kare ba an rushe su
eh ka san wannan abu ne da aka yi ta jan layi a kansa yau a fito a ce wane ne shugaba gobe a ce wane ne shugaba a jam'iyyar PDP
naji tsohon SSG na jihar Kano Rabi Suleiman Bichi yana maganganu akan jam'iyyar PDP yana mun ce fanar da jam'iyyar PDP wai mun sayar da ita mun karɓi kuɗi sai naga ina so in gaya wa Rabi Suleiman Bichi har dai da ban san shi a kunshin PDP a farko ba sai irin su Aminu Abdulsalam da su aka dauko PDP tun a zanin goyo yadda yake ce an ce fanar ya san duk wanda yake ce za su ce fanar da jam'iyyar PDP sun fi karfin ce fanar da jam'iyya domin dama jam'iyyar su ce su suka kafa ta duk abin da wani mutum ke zama a Najeriya shugaban kasa zuwa gwamna wallahi ya ci yanka ya ci gashin mai girma ambassador Aminu Bashir Wali da mai girma Dr. Muhammadu Abu Bakar Rimi da mai girba Baba Musa Gwadabe in dai a jihar Kano
yake yanzu misali kamar ana ganin PDP bangaren Gwankwasiya sun fi al'umma su kuma suna ganin me zai hana gaba daya a zo a mara ai tafiya guda daya
al'umma ta san zuciya amma ya san tafiya da muke ta al'umma gaba daya muke kuma ba ta san zuciya ba ya za a yi a dinga tafiya ta ya da kanin wani ka shigo jam'iyya Allah ya maka arziki ka samu mutane a ciki ka ce sai ka taka su sai sun fi kafi su ai din yawan jama'a ka din da ka kai da majority wallahi majority ba ta tafiya sai da minority domin in ba minority ba za a yi nasara ba kuma yanzu nasara aka yi duk jama'a ta su an yi nasara
a cikin sanarwar cewa yake yi fa ya kamata a zo a hada a dunkule guri daya domin a samu cin zaben waɗannan zabubbuka da za a tinkara a wasu kananan hukumomi
su ba sa zancen a dunkule guri daya magana suke ta kwarkwasa fidda mai gidi an dawo daga APC an fita ba dadi an dawo kuma ake so a maida mu bayi a nan garin suka dinga cewa malafa a nan garin suka dinga shara a gurin da muka yi taro waɗannan mutanen tunda suke irin su ambassador Aminu Bashir Wali irinmu ba su taba jin ran da muka al'anci PDP ko muka tsine mata
amma Bahaushe yana cewa wai matan na tubo ba ta rasa miji
ba zance ne na matan na tubo zance ne na kullun su sai sun yi karfa karfa sun yi banga banga wanda kuma lokaci ya wuce an daina yayin wannan domin yanzu akwai zarata a jam'iyyar PDP akwai masu karfi da za su zo su bankara wanda duk inda ka kai da zaruruga za su kwace kwallon kuma ko yanzu mu alhamdulillah domin bukatun mu ta biya yau wa yake gwamna a jihar Kano
dan jam'iyyar APC ba dan PDP bane
to alhamdulillah da gudunmuwa mu da hannunmu da kafan mu da jikin mu mu muka ba da gudunmuwa iri domin da bakikirin gara baki
antipati kenan ko kai
ai mu huta antipati
to kaji Haji Rabi Shehu Sharada to Allah ya kyauta
amin dai
to sai da ka san fitar take da wuya sai mutumin naka wanda baya ganin zaro sai ya san
tsohon SA makabarta Alhajiji Nagoda
ka san ya garje wannan fili shi ma da irin tasa hamayyar
ga gwamnatin Kano ba inda yake cewa gwamnatin ba ta yi abin da ya kamata ba yana cewa can gwamnatin ta gaza ta nan gurin ko gwamnatin ta ki yin abin da ya kamata
wai ko bai je hawo can gadan ba
to ai shine abin da ya kamata gadan ma da suka yi ta maganganu a kanta cewa gada ce wai da aka yi ta babu gurin sauka
to aya su suka fara sun ci dan haka su za a ba credit din da ake cewa yaban nasu ne
ina kira da al'ummar jihar Kano musamman yan kwankwasiya ko da yake duk jihar Kano ma yan kwankwasiya ne domin duk wanda yake jihar Kano yake kishin Kano yake kaunar Kano yake kaunar al'ummar Kano yake kaunar demokradiya yake kaunar sarakuna yake kaunar yan kasuwa yake kaunar talakawa yake kaunar masu neman ilimi zai so Allah dan girmanka Allah ka kawo sanadi wanda zai zama mun yi addu'a mun roki Allah mun kaya wa Allah mun fadi duk abin da zamu fada Allah kuma shauran mun fi mun
gaba wai sai ce gwamnatin Kano ma tunda yana kishin al'ummar Kano shi ma dan kokosiya ne
kai ka san yana kishin al'umma yana ruwa na da shi mu abin da mu fada da yana kishi da lokacin da aka kada shi ranar asabar ranar 9 ga wata da aka ce ya fadi kamar inda a baya mai girma injiniya sanata Shehu Muhammad Rabi Musa Kwankwaso aka kada shi 2003 yace ya hakura ya dauka yaje biwa wanda Allah ya bawa Allah ya kama domin Allah ina kishin bawansa Allah ya sake dawo da injiniya Rabi Musa Kwankwaso lokacin da Malam Ibrahim Shekaru ya fadi ya yadda ta kai ya fadi ya dauka ije iba injiniya sanata Rabi Musa Kwankwaso saboda wannan mutanen suna kishin Kano suna san Kano suna kaunar Kano suna kaunar demokradiya ba yan kama kariya bane ba yan abin da suka ga dama bane irin su injiniya Rabi Musa Kwankwaso irin su Malam Ibrahim Shekaru
idan ya san ya fadi wacce kujera da kuke da awari ya fadi ai zai ba ku kujerar ku
na rantse da girman Allah ya san ya fadi duniya ta san ya
fadi ai kalubalanta sa kuke yi a gaban kotu cewa an yi magudi ko kuma an yi wadansu abubuwa da basu dace ba
a zaman da su suka kada mu da ƙura'a 100 da sun ce sun karbi wannan kayin da suka yi mana amma a kada kai da ƙura'a 26,000 da 665 ka ce baka yadda ba a Sokoto ba kana gani da ƙura'a 300 aka ci zabe amma mu muka zo muka ci da 26,000 muka gaya wa mai kowa mai komai daman wa'annan mutanen sun ce sun fi karfin kowa amma Allah ka fi karfin
su aina suka fadi wannan
Allah ka gwada wa'annan mutanen ikonka
sai ya ce gaba ki dai hujjojin ku ne sun riga sun kare kuma kun koma kawai yarfa ga gwamnati
to shikenan idan yarfa ne duniya ta sani idan ba yarfa bane duniya ta sani
to kaji Alhadiji na goda kenan tsohon SA makabarta a tsohuwar gwamnatin Dr. Abdullahi Umar Ganduje to ina ga mu dawo karamar hukumar Binni mu wayi ayyuka da shi dan majalisar tarayya yake na karamar hukumar Honorable Alhaji Sha'ban Ibrahim Sharada wanda ta sa muka samu Umar na mage Sharada gidan dinya garjewa wannan fili yana yaba shi Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada bisa ayyuka da yace yana kwarinyawa to dama ita haka hamayya take aya ko da yaushe wani lokacin idan har an yi abin arziki a siyasa ko in ce an yi ayyukan da ya kamata a siyasa to kamata a ce an yaba wanda ya gudanar da wannan ayyuka
in yi godiya ga mai girma zababban dan majalisar tarayya na karamar hukumar birni da kewaye Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada bisa ayyuka na alkhairi da yake gabatarwa wannan karamar hukuma kuma dole a sani cewa babu wani jagora a karamar hukumar birni face Sha'ban Ibrahim Sharada biyayya ta zama dole ga kowane tsagi yayi biyayya ga wannan jagora na
ina batun jagorancin kuma shi commissioner
ai ka kyalaba tana wai commissioner wai shine jagora kai ka taba ganin inda tsarin shugabancin jam'iyya ya bada dama cewa commissioner shine yafi kowa a karamar hukuma
batuwa ke fa ne yana da magoya baya a karamar hukuma wata kila ma shi yasa aka bashi jagorancin
to duk da yana da magoya baya zai ga Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada magoya baya ne mutumin da dukkanin ayyukan alkhairin sa sun zagaye kananan hukumomi da suke tsakiya cikin birni wa yake magana ka duba kai dalibai yanzu da zai fita da su zuwa kasashen waje wa yake magana ka taba ganin wani dan majalisa ya taba yin irin wannan abun face Honorable Sha'ban
dama an tura shi dama majalisa ne domin ya dinga kai mutane kasashen ƙetare
to me amfanin constituency project da ake bayarwa shine ai kada ya dinga cuta al'umma domin ya dinga batar da ayyukan alkhairi ga al'umma
ayyuka aka ce yayi wa inda yake wakilta ba wai ya dibi mutanen garin kuma ya kai su wani gari
ai yana ɗaya daga cikin ayyuka idan ka gina al'umma dole wataran su ne za su zamo jigo na wannan yanki saboda haka muke magana akan cewa shi kuma shugaban masu 19 ya sani cewa dole shi ma yayi biyayya ga shugaban karamar hukumar Birni
waye shugaban masu 19
a'a wannan riga ce mai wuya ba sai na ga yamma ba shi ya san kansa
a yana yake
a karamar hukumar birni yake shi ma an bashi wani MD na wani bangare
ba sai ko taya shi da addu'a ba Allah ya taya shi
muna taya shi da addu'a Allah ya bashi jagoranci na gari amma ya sani biyayya dole ce ga jagoran jam'iyyar APC na karamar hukumar birni Honorable Sha'ban Ibrahim Sharada kuma ina so Honorable yayi duba zuwa kananu da suke kasa kasa a cikin tafiyar sa musamman yan social media mu mun yi ayyuka na gari a gare shi to muna so dukkan abin da ake so ya taho zuwa gare mu mu a duba abubuwan da muka yi a tallafa mana
ma'ana kenan yanzu dai kai tsaye ka zo ne kana miƙa koken ku yan social media
ai ba zance ne na koke ba dole koke mu yi shi domin mu muka tallata Sha'ban Ibrahim Sharada lungu da sako dukkan ayyukan sa mun fadada shi zuwa kananan hukumomin birni da kewaye kuma ko ina an gani an yawa da dukkan ayyukan da yake yi
to ai da sai ku ba hankali wata kila sannan hankali kuma aikin zai karasu
mun san zai karasu akan mu ai muna tunatarwa ne kuma ai yaba kyauta tukuici ne in ji Bahaushe saboda haka wani rabul a taimaka a duba kananu da suke kasa
to kaji Umar na mage sharada gidan dinya yaba Shaban Ibrahim sharada da yake yi dan majalisar tarayya na karamar hukumar birni.
To da yake muna karamar hukumar birni bari mu koma kuma yankin Kano ta arewa mu sauka karamar hukumar Gwarzo.
To me ya faru a Gwarzo?
Eh shugaban karamar hukumar Gwarzo engineer Bashir Abdullahi Kutama ne ya karbi shaida girmamawa a makon da muka yi bankwana da shi.
Bisa ayyuka kenan da malala?
Ayyukan da yake malalawa a yankin karamar hukumar ta Gwarzo.
Allah lakika wayanda suka bada wannan lambar yabo sun kalli irin ayyuka da muka zuba a ƙasa. Ban san sadda suka zagaya ba amma sun samu hotunan ayyukan mu akalla aiki daidai ya kai wajen guda 350 wanda sun yi la'akari da kan cewar iya shekaru biyu ne yanda aka samar da wayannan ayyuka kuma ayyukan da suka hada da manyan magudanan ruwa kamar na Radade na cikin Gwarzo babban sakandaren Gwarzo sannan ruwan sha garin Kutama garin Geso da mazabar mai nika sannan kuma sai aikin masallatai na Juma'a na kamsu salawati aikin gadoji wanda kowa ya sani kwalbatoci wanda aka yi a wannan karamar hukuma wannan abin da kuma hanyoyi na lungu da sako na wannan karamar hukuma ta sa sun yi jinjina da duban kan cewar ya kamata su bada wannan lambar yabo duba da haka kuma sun kalli kasuwar da muka kirkiro wannan kasuwa kullum muna nuna al'umma kasuwa ce kamar kasuwar sabon garin Kano tana nan ka shiga cikin karamar hukumar Gwarzo zaka ga tabbas Gwarzo ta canza yanzu kusan irin abubuwan da suka yi la kari da shi suka kalla dan takaitaccen lokacin da muka zo na shekara biyu suka ga kan cewar ya kamata su yaba kuma suka yaba kuma mu ne musu godiya
wannan ayyuka da ake ta maganar an yi a wannan lokuta zamu iya cewa karamar hukuma ma ta samu gashin kanta kuma ayyukan kana magana ayyuka ne da aka yi a baya kuma ana ta magana cewa ga matsin tattalin arzikin kasa ina shugaban karamar hukumar Gwarzo ya samu damar maki na kuɗi da aka yi wa wannan ayyuka
to alal hakika da farko zamu gode wa shi zababban gwamnatin jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje da kuma commissioner mu na kananan hukumomi ganin kan cewar babu wani abu da aka tauye wa karamar hukumar Gwarzo kuma muna amfani da ƴan kudaden shigan mu ta hanyar da ya dace dan ganin kan cewar al'umma sun amfana da abin da suka tattara gaskiya babban sirrin shine dukkanin abin da muka tattara na kudaden shigan mu muna saka shi akan aikin raya ƙasa wannan shine sirrin da yasa karamar hukumar Gwarzo ta yi zarra wajen gabatar da irin ayyukan da al'umma za su amfana na gina dan adam da kasa.
To kaji injiniya Bashir Abdullahi Kutama shugaban karamar hukumar Gwarzo yayin da ya karbi ta wacce shaida ta girmamawa ta aiki da yake yi.
To dama haka shi ma ya kamata a ce ana yi idan ka yi a yaba maka in ka gaza kuma a nusace ka ka gyara. To daga dai kalaman na shugaban karamar hukumar Gwarzo
to Abdulkadir kafin mu sallama shirin hangen da na mika sakon ta'aziyya ga tsohon dan majalisar tarayya na Gwale Alhaji Garbaɗi so bisa rasuwar mai ɗakin sa da fatan Allah ya jikanta. Haka kuma muna sake mika sakon ta'aziyya ga abokin wannan shiri Alhaji Sa'adu Dogon Nama wanda shi ma ya rasa matarsa mai ɗakin sa. Allah ya jikanta da rahama amin summa amin. Sannan kuma kamar yadda muka samu daga shugabancin jam'iyyar APC na jihar Kano wanda Alhaji Abdullahi Abbas ya sawa hannu a jam'iyyar take taya Honorable Faizu Alfindiki murna na nadi da gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje masa a matsayin SA wato mashawarci na musamman gare shi akan al'amuran al'umma jam'iyyar APC tace tana taya shi murna.
Gendala ba shiga birni ba.
Ni dai na baka da masu sauraro sai ce assalamu alaikum.
Masu sauraro da tawaka ne kenan a cikin shirin hangen dala na wannan lokaci. A madadin jagoran shirin wanda kuma da shi ne muka gabatar da shirin Muzammil Ibrahim ya kasai sai ƴan uwa abokan aiki Ahmad Rabi'u Ja'in da Khadija Rabi'u Indabawa, Abdulkadir Yusuf Gwaza nake cewa a ci gaba da kasancewa da mita 88.5 dala FM Murya Zamani na barku lafiya.